sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Jarmai da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin. Yau Talata 6 ga watan Fabrairu na shekarar 2018. A shirinmu na yanzu za ku ji cewa shugaba Muhammadu Buhari ya kaddamar da wata cibiyar horar da nakasassu da gwamnatin jihar Nasarawa ta gina a yau Talata a lokacin da ya kai ziyarar aiki a jihar ta Nasarawa. Za kuma ku ji hirar da sashen Hausa yayi da Dr. Bilkisu Koguna akan illar yi wa mata kaciya. Kasancewar yau ce ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin kawo ƙarshen wannan mummunar ɗabi'ar. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan wannan batun. Shin ya kuke ganin kaciyar mata? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Jamhuriyar Niger, amma duk sai bayan labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Afirka ta Kudu mara safarin jini Jacob Zuma wanda daman yana fama da matsalar lambar yayi murabus ya kara fuskantar wani juyin bayan al'umma bayan da majalisar dokokin kasar ta hana shi gabatar da jawabinsa na shekara-shekara na halin da kasa ke ciki. Ana kamar sa'o'i 48 kafin ya gabatar da jawabin a ranar Alhamis ta jibin Allah kin. A cikin kwanaki biyu da suka gabata rahotanni sun ce manyan kusoshin jam'iyyar ANC da ke mulki sun yi tarika da shugaban suna neman matsa mashi lamba domin lalle ya sauka daga kujerar tasa. Sai dai kuma an ce yana ci gaba da cijewa akan ba zai sauka ba saboda yana kokarin kammala wa'adinsa na biyu da zai kare a shekara mai zuwa ta 2019. Duk shekarun da Zuma yayi yana mulki yayi shafa ma da zargin aikata laifuka irin su da suka hada da laifuka 783 na cin hanci da rashawa.
Lauyoyin shugaba Donald Trump sun ba shi shawara akan kada ya yarda ya zauna yayi wata hira da mai bincike na musamman Robert Mueller, kamar yadda jaridar New York Times ta ruwaito. Yan kwamitin binciken na Mueller sun riga sun tattauna da jami'ai da dama a fadar shugaban kasa ta White House da kuma wasu da ke da hannu a yakin neman zaben shugaba Trump a wani bangare na binciken da ake yi akan zargin katsalandar da aka ce Rasha ta yi a zaben shugaban kasa Amurka na shekarar 2016 da kuma duba ko watakila shugaba Trump ya karya doka wajen korar tsohon shugaban hukumar binciken manyan laifuffuka ta FBI Mr. James Comey daga bakin aiki. A can baya dai shugaba Trump ya nuna cewa a shirye yake gana da mai binciken na musamman. Koda yake kuma ya ce bai ga dalilin ma da zai sa ya dauki wato a dauki wannan matakin ba tunda shi bai yarda akwai hadin baki tsakanin kwamitin yakin neman zaben sa da kasar Rasha ba.
Labarin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Talata ne babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya buƙaci gwamnatin Maldives ta kawo ƙarshen dokar taɓaci da kuma tabbatar da zaman lafiya 'yan ƙasar wanda ya hada da alƙalai da kuma 'yan siyasa da aka kama. Guterres ya yi kiran ne jim kaɗan bayan da tsohon shugaban ƙasar da yi gudun hijira ya nemi ƙasashen India da Amurka su sa baki cikin rigimar siyasar da ƙasar ke fama da ita. Yau Talata ne tsohon shugaban ƙasar ta Maldives Mohammed Nasheed ya yi kira akan ƙasar India da ta aika da dakarunta zuwa ƙaramin ƙasar da ke yankin tekun India domin yantar da babban mai shari'a Abdul Said da kuma mai shari'a Ali Hamid da aka kama.
Barkewar wani rikicin kabilanci a arewa maso gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo ya yi sanadiyar halaka mutane sama da 24 da kuma kona ɗaruruwan gidaje ƙurmus. Jami'an ƙasar Kongo sun bayyana cewa rikicin ya barke ne a satin da ya gabata a lardin Ituri tsakanin 'yan kabilar Hima da 'yan kabilar Lando. Babu tabbacin abin da ya haifar da rikicin, amma an ce ƙungiyoyin biyu sun daɗe suna gaba mai tsanani da junansu. Rundunar samar da zaman lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya a Congo ta ce za ta yi bincike akan wannan lamarin.
Gwamnatin Sudan ta Kudu ta janye jakadanta na Amurka bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya saka wani takunkumin hana sayar da makamai akan gwamnatin kasar a makon da ya gabata. Mataimakin shugaban Sudan ta Kudu na farko Tabang Dengai ya ce matakin da Amurka ta dauka zai kawo cikas wajen yunkurin da ake yi na samar da zaman lafiya a kasar. Ya kara da cewa takunkumin ya zo musu da mamaki ganin cewa yana zuwa ne a daidai lokacin da wata tawagar gwamnatin ke shirin barin birnin Addis Ababa domin halartar wani babban taro a karo na biyu wanda zai dubi yadda za a farfado da yarjejeniyar sulhu da aka cimma a shekarar 2015. Bangarorin da ke fama da ke fada a kasar ta Sudan ta Kudu sun taba hannu akan yarjejeniyar dakatar da fada a karshen taron da suka gudanar a Karuru a karon farko na watan Disamba. Sai dai wannan yarjejeniya ta samu cikas cikin ƴan kwanaki da suka biyo baya inda dukkan bangarorin biyu suka saba yarjejeniyar.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Talata ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai ziyarar aiki jihar Nasarawa inda ya kaddamar da wasu ayyuka ciki har da wata cibiyar horar da nakasassu. Wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji ta aiko mana da ƙarin bayani daga Nasarawa.
Gwamnatin tarayya ta jaddada aniyarta na tabbatar da tsaro a yankin arewa ta tsakiya da ma Najeriya baki daya. Shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bayyana hakan yayin da yake kaddamar da cibiyar horar da nakasassu da gwamnatin jihar Nasarawa karkashin shugabancin Umaru Tanko Almakura ta gina wa nakasassun Najeriya.
I also want to assure the people of the North Central and indeed all Nigerians that federal government is working day and night to assure peace and stability returns.
Shugaba Buhari kenan ke cewa ina so in tabbatar wa jama'ar shiyar arewa ta tsakiya da ma ƴan Najeriya baki daya cewa gwamnatin tarayya na aiki dare da rana don tabbatar da zaman lafiya ya dawo.
Security agencies have sent an instruction to arrest and prosecute any and all persons found with illegal arms.
Yace an umurci jami'an tsaro su cafke su kuma hukunta duk wani da aka kama da mallakar makamai ba bisa ka'ida ba. Shugaban kasar ya kuma yabawa gwamnatin jihar Nasarawa kan ayyukan da yayi na inganta ilimin nakasassu ta hanyar gina babban cibiyar horar da su ilimin zamani da sana'o'i. Gwamnatin jihar ta Nasarawa Umaru Tanko Almakura yace samar da doka da zata ba nakasassu damar daidaito da sauran al'umma zai taimaka wajen inganta rayuwarsu.
Na roko ga al'umman kasa baki daya da duniya ma baki daya da cewa wanda Allah ya yi su suna da hali, suna da lafiya, suna da wadata su tallafa ma mutane waɗanda suke da matsala kuma a fara da mutane musamman na kasassu. Mu hada hannu mu hada gwiwa kuma mu sa bakin mu kasa ta kawo doka wanda zai ba mutane na kasassu dama da ƴanci daidai da duk wani mutum wanda ba na kasashe ba. Kuma a yi ma'aikatu da wurare waɗanda su ma za su sami kyautatuwar rayuwarsu kamar irin makarantar da muke yi yanzu a jihar Nasarawa wanda zai kula da yara makafi, kuramai, guragu da masu jujuta kuma ba tare da sun biya ko kwabo ba.
Ko me jama'ar ta Nasarawa ke cewa?
Alhaji Yusuf Galadima Aliyu. Wato idan za a yi maganan gaskiya akan ayyuka ne duk faɗin Najeriya babu ra'ayi, babu wani son zuciya tsakanin da Allah nake magana ba wanda yake kaman gwamnatin Almakura. Baka tashi a cikin jihar Nasarawa ko a mota ko a machine zaka je wani anguwa ko wani wuri in titi zaka bi baka bi titin Almakura yayi ba.
Honorable Halima Ahmadu Jabiru, wannan wuri karanta ne na gajeyayyu a ƙasar nan gabaki ɗaya Najeriya za su amfana da wannan wuri saboda ire-iren wannan ina ga ba irinta ba ma a Najeriya ba a Afrika West gabaki daya.
Shugaban guragun jihar Nasarawa Abubakar Musa yace cibiyar horar da nakasassun zai taimaka wajen dauke su daga barace-barace akan tituna.
Ilimi shine ginshikin rayuwa kuma idan ka kula musamman mu nakasassu musamman arewacin kasa an barwa baya a gefen ilimi. To wannan zai taimaka musamman ga yara da suke tasowa yanzu su tashi da kyakkyawan ilimi kuma da kyakkyawan rayuwa.
Sauran ayyukan da shugaban kasar ya kaddamar sun hada da cibiyar lafiya a garin Kwandare, filin tashi da saukan jirgin sama, hanyoyi da babban kasuwar duniya da ke garin Karu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawa, Najeriya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sai ka ba mu lahiya sarki Allah Amin amin tuma amin Allah
Madalla a gaida Zainab Babaji Yau ce ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta ware don ci gaba da fadakar da jama'a akan kawo ƙarshen ɗabi'ar yi wa mata kaciya a saboda haka na tuntubi Dr. Bilkisu Koguna ta asibitin Fadar Shugaban Najeriya dake birnin Tarayya Abuja akan illar da ke tattare da wannan ɗabi'ar. Da farko ga tambayar da na yi mata. Shin dakta da farko ma kina gani a yankunan na arewacin Najeriya akan samu irin wannan mummunan ɗabi'a?
Akan samu musamman a gabas maso arewa Najeriya ɗabi'ar su ce yin wannan amma kamar gabas maso kudu da wuya akan samu sai kuma yan kudu su ma suna yi sosai sosai.
Al'ada ce ta sanya ake yi koko menene ma dalilin da ya sanya ha ake wa mata kaciya?
Gaskiya al'ada ce yadda tuntuntuni aka taso aka ganta. Al'ada ce ta Laraba ce ta aka fi samun ta daga gabas
Arewa maso gabashin Najeriya.
Yawa wasu suka fi yin ɗabi'un.
Kamar waɗanda irin matsaloli ne waɗanda ake ma wannan kaciya suke fuskanta?
Yawanci suna yi ne wai don a rage wa mace sha'awa. Kin gane sha'awar mace a jikinta take to irin wasu an cire shi ma sai ya sa kuma mace ta zo ba za ma ta gaji ba idan ana saduwa da ita. Kin ga an illatar da ita. Kinga akwai matsalar za a iya yanka ta da wutar da ba ni ce ba wani za ki ga an jera ƴan matan a layi a kille wannan a kille wannan ba tunanin wake da ciwon kanjamau ciwon hepatitis duk zai iya samu kuma sauran infection da zai same su ma ya ja musu gurin ya rufe gaba daya sai ki ga wani an zo akwai masu da ta taba zuwa haihuwa da ƙyar sai dai aiki aka mata saboda an riga an kille gurin har an shiga ta gurin inda baby zai fito. Inda matsala ne ni na taɓa ganin wannan wallahi.
To amma yawanci irin ita wannan al'adar ta kaciyar mata da ake yi a lokacin da matan ke ƙananan yara ne ko jarirai ake yin su koko har da girman su ma ana iya yi musu.
Ya danganta da yanda wasu sukan yi a jarirai wasu sukan yi a 'yan matasa haka wasu kakanni ne nasu matsa su ce sai an yi wasu kuma iyayen ne.
Madalla Dr. Bilkisu Koguna kenan ta asibitin Fadar Shugaban Najeriya da ke birnin Tarayya Abuja. To kamar dai da kuka ji wannan bayani yau muna son ku masu sauraron mu ji ra'ayinku. Shin ya kuke kallon kaciyar mata? Amma kafin nan ku dan shakata da wannan waƙar.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu buɗe layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar. Wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
Masu sauraro ku mana aikin gafara lokaci ya daga mana hannu ba mu samu damar kawo muku sautin ba da ke bisa NG amma yanzu mun samu kira daga Kaduna.
Hello, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
To sunana Ibrahim Alaramma daga cikin Kaduna.
To Mallam Ibrahim Alaramma muna jin ka.
To batun kaciyar mata lalle wani abu ne wanda za mu iya cewa kusan a da an fi mai da hankali a kan shi. To amma yanzu saboda ga shi ilimi da ƙaruwa ke yi, likitoci kullum suna bayani a kan illan da yake tattare da shi. Yawanci ma sai mu ga illan da yake tattare da shi ya ma fi irin amfanin da yake ciki. Saboda haka yana da kyau dai ga iyaye a dinga jin shawarwarin likitoci. Domin kai ba likita ba ne, kuma dole likita zai baka shawara ne wanda zai amfanar da kai ya amfanar da iyalanka. Saboda haka a ji shawarwarinsu abinda suka faɗa a aiki da shi. Wannan shi ne ra'ayina. Na gode.
To mun gode Mallam Ibrahim Alaramma. Yanzu kuma bari mu je jigawa. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga jigawa?
Yau kina magana da Ma'azu ne jarumawan garki Jigawa state.
To Mallam Ma'azu muna jin ka, menene ra'ayinka game da kaciyar mata?
kokari a aiki.
To aiki sai godiya.
To aikin sai yi ko na fanni na bangaren kasa ta fa akwai sanin ki dole ka ga suna haka dai. Ki haka ra'ayin ki ya ba su daidai da su. Kuma inda suka haka suke wannan haka aikin ka su to dai Allah kara daukaka muta.
Malam Ma'azu, kana gani wata illa ce kake ganin ke tattare da wannan dabi'ar ko babu wata illa a ganin ka?
To su a gurin tun da hakan ya gamsa musu cewa babu illa to amma mutum da samu ba mai haka sai ga mutum fatan alkhairi Allah ya ji suka kaba kan ayyukan da suke.
To Malam Ma'azu, inda dai ka saurarin likitar da muka yi hira da ita ta ce ko a arewacin Najeriya ma ana samun masu irin wannan dabi'ar. Yanzu kuma bari mu je birnin Zazzau.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Suna magana da Ismail Ilyas Gellesu Zaria.
To Malam Ismail, muna jin ka.
Hakika gaskiya wannan al'amari da ke faruwa yanzu dazu na ji an yi hira da wani wanzami.
Eh.
Ari yake cewa wai ko gobe aka haifa mai ana yin 40 zai mata wannan.
Ikon.
Don haka su al'ada ce ba za su bari ba menene to gaskiya inda ga mata ya kashi 100 cikin kashi 100 matan da ake zaune da su. To ina tunanin cewa be kashi 90 dai za a ce duk ba su da irin wannan al'amuran da ake yi. To kuma ga su zaune lafiya to gaskiya ya kamata irin wannan al'adun da ake yi da ya kamata a aje su gaskiya.
To mun gode Malam Ismail Ilyas, har yanzu dai muna nan a Kaduna.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Ina magana da Muhammad Rabu Ibrahim mai manja dokar Lagos Kaduna State Nigeria.
To Malam Muhammad Rabu, muna jin ka.
To gaskiya wannan al'ada ne irin na dawon da mu da ma anan ko al'ada ma ba mu tashi mun ga ana yi ba. Saboda gaskiya wance yana cutar da su. Kuma in yanzu akwai masu yi ma ya kamata su bari gaskiya. Kuma kamar yadda ina goyon bayan masu ci a duba likitoci a yi shawara da su in zai cutar da su haka bai kamata a yi ba.
To mun gode Malam Muhammad Rabu, yanzu kuma bari mu je Yobe. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Yobe?
Kuna magana da Usman Musa daga Yobe, kun lokal gannan Yakubari Town.
To Malam Usman Musa, muna jin ka.
Ito ra'ayina shine abinda likitoci suka faɗa din nan. Ai sun fi kowa sanin abubuwan da yake zuwa yake dawowa.
Haka.
Yawwa, saboda su kin ga yau mace ta haihuwa zai zama cewa an kai ta wajen su.
Malam Usman Musa, kana tare da mu? Yawwa, muna jin ka.
Yawwa, to shi ne su suke gani, shigiri fitin irin abubuwan da ke tafiya. Saboda haka gada din tun sai daga sun kawo mana abubuwan nan dole za mu bi goyon.
To mun gode Malam Usman Musa da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Sokoto.
Kina magana da Zayyanu ke kanin.
To Malam Zayyanu, muna jin ka.
Gaskiya a nan ra'ayi. Ni ma na goyi ba wancan ra'ayin da wannan da ke cikin kasa irin cikin kashi 100. To mata gaskiya yawan 90 duk gaskiya ba su da wannan lamarin gaskiya ya kamata a bi shawara wanzan a bi shawara likitocin gaskiya.
To mun gode Malam Zayyanu, yanzu kuma bari mu je Bauchi. Assalamu alaikum malami na Bauchi, ko kana tare da mu? To ina ga layin malami ko malama daga Bauchi ya goce, amma yanzu mun samu wani kiran daga jihar Niger.
Assalamu alaikum, sashi Hausa ne wani Amurka, sunana Bala ne, mai wancan kula daga Kushishi a Niger ke tarayyar Nigeria.
To Malam Bala, mu ne maka maraba, menene ra'ayinka?
To a gaskiya ra'ayina shine shawaran da wannan likitocin suka bada cewa ya kamata a kiyaye wannan wata al'ada ya zama na da ya kamata zama tarihi a bi umarnin likitoci. Saboda ana samun matsala a wurin haihuwa wanda aka masu irin wannan kaciya din nan. To sai ke ana samun lalura, to ya kamata a bijo ko ciwon da aka ce an ce zaman lahiya ya zama ɗan sarki ko ba haka ba.
Wannan haka yake.
Tunda yake wannan al'amarin da ta ce ba ce su bari a kama hanyar da ya dace da fatan za ku tashi lafiya.
To amin Allah ya sa mu ma mun gode Malam Bala kuma mun gode ga duk waɗanda suka kira mu suka bayyana mana ra'ayoyinmu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Zamu so mana labarin wasannin mu na ranar yau da kwamfala ta ɗan tauri da ta wakana a garin Ilelar jihar Sokoto inda ta hada ɗan tauri da suka hito daga jihohin Sokoto, Kebbi, Zamfara, Kano da Katsina kuma an yi kwamfala a fannin rawa nuna bajinta da kirari. Malam Yusuf Aliyu Dogo shine sakataren kungiyar ɗan tauri ta Ilelar jihar Sokoto.
Kamar yadda jama'a su a gani cewa da mu ɗan tauri da kuma ainihin mutanen gari sun ba mu goyon baya 100% da kuma ainihin masarautar Ilela da majalisar karamar hukumar Ilela a ƙarƙashin jagorancin chairman na Ilela. Wannan abu sai mu taɓe ne abin da muka fara wannan inda aka yito shekara da shekaru kaza ne da ai ba mu taɓa wannan ba sai bana.
A jihar Agadez ta jamhuriyar Nijar musamman a birnin Arlette ɗan wasan boxing na dukkan jahoshi guda 8 na jamhuriyar Nijar ne suka haɗe domin shiga kwamfalar ta ƙasa ta wasan boxing inda za a wasannin ƙarshe ranar gobe Laraba idan Allah ya kaimu domin tantance zakarun ƙasar a fannin wasannin boxing da daga cikin wasannin da ke da farin jini a ɗan shekarun da suka gabata ganin cewa ɗaya daga cikin ƴaƴan Nijar ya taɓa samuwar lambar tagulla a wasan Olympic cewa da isa kada borai. Idan muka leƙa a wasannin ƙwallon ƙafa League One Airtel ta jamhuriyar Nijar an goga sosai a mako na 7 kuma Espoir Football Club ta Zandar da Magaram ta sha kashi a gida hannu a Kokana Football Club ta Arlette jihar Agadez ɗaya da nema. Haka Irana ta Arlette ɗin jihar Agadez ta karkare GS ta a birnin Tawa da Cibiyu da ɗaya. Olympic Football Club ta birnin Yamai ta ga abin mamaki inda Antant Football Club ta Doso ta yi tattaki a birnin Yamai ta zoje Olympic ɗin da Cibiyu da nema. AS Nijilek ta Yamai ta yi ma AS Duan ta Yamai ɗaya da nema. Sai AS Guard National da AS Police dukkansu na Yamai an tashi AS Guard na da ɗaya AS Police na nema. Union Sportive de la Gendarmerie National ta Yamai da Jangorzo Football Club ta Mara Maradi an yi ɗaya da ɗaya a birnin Maradi. Sahel Sporting Club ta Yamai da Racing da ya kamata su goga an ɗage wannan wasa. Haka ma an ɗage wasan da ya kamata ya haɗa AS Fan da Sunidad. Ƙungiyoyin Sahel da AS Fan na shirye-shirye yanzu haka na shiga wasannin nahiyar Afirka na League de Champion na ƙwallon ƙafa da kuma na CAF ko kuma CAF na club-club inda su kasance su ne suka lashe kofuna a ƙasar su. Idan muka yi raskona a ƙarshen mako na bakwai na wasan ƙwallon ƙafa rukuni na ɗaya na jamhuriyar Nijar, AS Unidad ce ke kan gaba yanzu haka da maki 14 da kuma wasan ƙwallo guda da bata yi ba. Sai ta biyu AS Guard National ita ma tana da maki 14, Union Sportive de la Gendarmerie National ta uku da maki 14 ita ma. AS Fan ta Sojoji tana da maki 12 da wasa guda bata yi ba. Akukana Football Club ta Arlette jihar Agadez tana da maki 12. Espoir Football Club ta Zandar da Magaram ita ce kutal bata yi kunnan doki ko guda ba kuma bata yi nasara ko ɗaya ba a tsawon makonni 7 ɗin nan da take gogawa a rukuni na ɗaya na wasan ƙwallon ƙafa na League A Airtel na jamhuriyar Nijar. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Lokaci zuwa lokaci Amurka kan zaro sunayen wasu mutane da ke da muhimmanci ga ayyukan ƙungiyoyin ta'addanci. Mafi yawan waɗannan mutane kan kasance shugabanni ko fitattun 'yan ƙungiyar ne ko kuma masu taimakawa ƙungiyoyin ta'addanci da kuɗaɗe. A ranar 23 ga watan Janairu Amurka ta ayyana Khalid Batarfi, Siddhartha Dar da Abdullatif Gaini a matsayin fitattun 'yan ta'addan duniya a ƙarƙashin wata doka mai lamba 1-3-2-4 wacce aka kafa domin toshewa waɗannan 'yan ta'addan hanyoyin samun kuɗaɗe da suke buƙata wajen ƙaddamar da mugayen manufofinsu. Wannan doka za ta baiwa Amurka damar riƙe ƙadarori da yi musu shinge ga harkokin kuɗi na duniya
da kuma yi masu shari'a akan limfukan ta'addanci. Dokar kuma ta haramta wa duk wani ba Amurki ko mazaunin Amurka yin wata harka da su. Khalid Batarfi, wanda kuma aka sani da Abu al-Mikdad al-Kindi, wani jigo ne a kungiyar Al-Qaida a zirin Arabia, shike jagorantar harkokin yada labarun kungiyar, shine kuma ya kasance jagoran wurin kwace yankin Abyan na kasar Yemen a shekarar 2011. A lokacin shi ya kasance sarki, ya kuma kasance ɗaya daga cikin malaman shura na kungiyar ta Al-Qaida. Sidarta Dar da Abdul Latif Gaini su kuwa ƴan kungiyar ISIS ne. Dar, wanda yake haifafin kasar Ingila ne, mai iyaye ƴan asalin India, ya canza sunansa zuwa Rumaisha bayan da ya karbi addinin Musulunci. Ya kasance kakakin wata rusasshe kungiyar ta'addanci Al-Muhajirun na wucin gadi a shekarar 2014. Dar da matarsa da ƴaƴansa suka je Syria domin shiga kungiyar IS, inda daga baya ya maye gurbin Muhammadu Emwazi, wanda aka kuma sani da Jihadi John, wanda aka kashe a wani harin jirgin sama mara matuki a shekarar 2015 a matsayin sarkin kisa na ƴan ta'addan. Abdulatif Gani ɗan ƙasashen Belgium da Morocco ne, kuma mayakin kungiyar IS ne a gabas ta tsakiya, yana kuma da alaka da Muhammadu Ali Ahmad da Humza Ali na IS ta ƙasar ta Ingila, waɗanda aka yanke hukunci akan laifukan ta'addanci. Wannan matakin na sanda Amurkawa da duniya baki ɗaya cewa Khalid Batarfi, Sidarta Dar da Abdul Latif Gaini sun aikata ko kuma sun kasance hadari a bisa iya aikata aikin ta'addanci. ƴan ta'addan da ƙungiyoyi da Amurka ta fitar da sunayensu yana mai da su saniyar ware, kuma ya hana musu shiga hada-hadar kudaden Amurka. Dokar kuma za ta taimaka wa jami'an tsaron Amurka da na wasu ƙasashe aiwatar da ayyukansu. Wannan shine sharhin muryar Amurka, wanda kuma ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To yanzu kuma ga labarai, amma a takaice.
Shugaban Afirka ta Kudu maras farin jini Jacob Zuma, wanda daman yana fama da matsalar lambar yayi murabus, ya ƙara fuskantar wani juyin bayan al'umma bayan da majalisar dokokin ƙasar ta hana shi gabatar da jawabin sa na shekara-shekara na halin da ƙasa ke ciki. Ana kamar sa'o'i 48 kenan kafin ya gabatar da wannan jawabi a ranar Alhamis mai zuwa, Allah ya kai mu. A cikin kwanakin da suka gabata, rahotanni sun ce manyan kusoshin jam'iyyar ANC da ke mulki sun yi tarurruka da dama da shugaban, suna neman matsa masa lamba da cewa lalle ya sauka daga kujerarsa ta mulki. Lauyoyin shugaba Donald Trump sun bashi shawara kada ya yarda ya zauna ya yi wata hira da mai bincike na musamman Robert Mueller, kamar yadda jaridar New York Times ta rawaito. Yan kwamitin binciken Mueller sun riga sun tattauna da jami'ai da dama a fadar White House, fadar shugaban Amurka kenan, da kuma wasu da ke da hannu a yakin neman zaben shugaba Trump. A yau Talata ne babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya buƙaci gwamnatin Maldives ta kawo ƙarshen dokar taɓaci da kuma tabbatar da zaman lafiya na 'yan ƙasar, wanda ya haɗa da alƙalai da kuma 'yan siyasar da aka kama.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe in Allah kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim Jarmai da ya taya na gabatar da shirin, da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin, da ba da umarni da injiniyan mu Malam Zubair, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.